Shugaban kungiyar magoya bayan 'yan wasan motsa jikin Najeriya Rafi Ilafido ya yi kira kan daukan kokarin matakai bayan da Super Eagles suka gaza cin wasansu na samun guri a gasar cin kofin nahiyar Afirka. Kungiyar Super Eagles dai na buƙatar samun nasara a wasan da suka yi da Bafana Bafana, amma hakan ta citura. Zakarun African dai sun yi kokarin kunnan doki 2-2 a wasan. Lafida dai ya ce ranar Laraba rana ce maras dadi a tarihin wasan kwallon kafar Najeriya, musamman ma ga 'yan ƙasa magoya bayan wasan. Rana ce da muke da damar samun tikitin zuwa gasar cin kofin nahiyar Afirka. Abin bakin ciki kuma 'yan wasanmu suka jefa mu cikin makoki. Ya kuma ƙara da cewa wannan abin ci baya ne ga kwallon kafar Najeriya. Lafida ya soki lamarin 'yan wasan inda ya nuna cewa rashin kishin wasan a zukatansu da kuma kira ga a fara shirye-shirye da wuri na gasar cin kofin nahiyar Afirka da ma gasar cin kofin kwallon duniya mai zuwa ta shekara ta 2013 da wuri.